More music at houseofsongs.com.
Sanno tambaya na zo da hita ni ba ko ne a garin ban san kowa ba ki fahimta na zo neman aiki ne gashi na so in dan huta na san baki san hali na ba sai mun zauna za ki fahimta ni dan makaranta ne hakika ake kira na ni me yin zane ne wannan shi ne sana'a na hali na yau da gobe ne ya sa nake domin rashin sana'a She did not so now come back again. Zuciyar na tashi ta kusa